da sauraro sunana Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun shari'ar musulunci mai zaman ta unguwar kofar kudu karkashin jagorancin Ibrahim Sarki Yola inda kotun ta sanya ranar 29 ga watan 9 domin yin yankan hanzari a wannan shari'a wadda gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da Abdul Jabbar Nasiru Kabara wanda take zargin sa da laifin batanci zargin da malamin ya musanta a zaman kotun na yau lauyan wanda ake tuhuma barista Ibrahim Saluhu Faki ya gabatarwa da kotun martani akan kalubalantar tuhumar da ake yi wa wanda yake karewa su ma lauyoyin gwamnati karkashin jagorancin barista Sirajo Sa'ida San sun mika wa kotun takardun martanin su kotun ta kuma karbi jawabin kowane bangare daga ƙarshe ne shari'a ya tambayi lauyan kariya ko menene buƙatar ku a gaban wannan kotun inda ya ce buƙatar su shine a sallami wanda ake tuhuma sakamakon rashin ingancin wannan tuhuma da ake yi masa shi ma lauyan gwamnati barista Sirajo Sa'ida SAN ya roƙi kotun da ta yi watsi da roƙon masu kariyar kotun ta ayyana cewar za ta bayyana ra'ayinta a ƙarshen wannan shari'a wanda ake tuhumar ya roƙi kotun da ta tilastawa lauyansa barista Dalhatu Shehu Usman domin ya je gidan gyaran hali su yi wata magana kotun ta karɓi wannan buƙata inda ta yi umarni cewar barista Dalhatu Usman lallai-lallai ya je gidan gyaran hali nan da kwana biyu domin su gana da wanda yake karewa kotun ta kuma sanya ranar 29 ga watan 9 don yin yankan hanzari a wannan shari'a bayan fitowar mu daga kotun kuma mun so jin ta bakin lauyoyin gwamnati sai dai sun yi gum da bakin su sun ce ba za su ce komai ba Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun shari'ar musulunci mai zaman ta a kofar kudu